但土壤是有点危险的，我呀，那我不
行。إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مجيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أسلمي لا ونم وبرنا صلى الله a babban birnin tarayyar Abuja, Najeriya, masallacin Al-Manna, Kano Estate, Abuja, barkanmu da kasancewa a wannan magriba kuma a wannan rana mai albarka, kamar yadda dan uwa shugaban majalisi ya gabatar a mun kawo ziyara ne wannan masallaci bayan shekaru da muka rabu mun sake haɗuwa ba don gabatar da ziyara ta musulunci da nasiha a kan wani abu da zai yi amfana kamar kuri da fata alheri kuma ina mana addu'a Allah ya sa mu nan da rabu duniyar lafiya. موضوعي بذنب مبلغ كل شيء متعايا شيء أشياء القرآني أشياء سورة نوح لعل شيء النبي نوح ويكي بعد الأباري ومتعنسة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا شيء يتفكر استغفروا ربكم إنه كان غفارا ku nemi gafar Ubangijinku, ku nemi afuwar Ubangijinku ya ku bayan Allah, saboda Allah mai yawan gafara ne mai kamar tuwon bawa. Wannan ayar albishir ce da dukkan mutum musulmi cewa yana da wani Ubangijin da yana yafi laifi, yana yafi zunubi. Duk abin da bawa ya yi in Allah ya ƙara masa numfashi ya kuma ba shi tawfiki da dacewa ya daga hannu ya roki Allah ya yafe masa to Allah zai yafe masa. Sannan aya tana koya mana muhimmancin fitowar zuwan Allah. Shimfiɗa a kan wannan magana shi ne ya kai kwana ku sani cewa duk wani ɗan adam da mace ta gwada ta yi shi yana yin laifi إذا سوى الله النبوي وسمي الله إكراميس دو من دبا النبي وني تلينا إيا باشا وعلم إذا إيا قسان تعلم إنا يوى الله من الله يسوم ويا سني قومي سني با الله شيك مد رحمة الله أما تنسى نبقى الزركي ما هي الجنقوة ما هي الجنقوة ما هي أسوم ما هو الزيساب ومسا سوى ديا مكتب أبدا يتماتي مكتب يتماتي مكتب ومسا نمساني ko me dinan ka ne da kake da ranar shi a ma'aikata ya maka bai sai maka abin da Allah zai maka ba amma a hankalce mutunci wa shi wannan shugaba naka da kake karkashinsa ka saba wa umarninsa ya ce ka yi ka kika yi ya ce ka bari ka kika bari ya ce zo kuke ba za ka zo ba ya hana kuke ba za ka zo ba mutane za su ce wani bai zan gani yanzu yadda wani ya masa gata yanzu yadda wani ya je maka masa yanzu yadda wani ya rufa masa asiri rufa asirin Allah yanzu yadda wani ya masa gaza amma yau shi ne ya ce saba wa wani walillahi masalul a'la Allah shi ne ya fi cancanta da a yi masa misali ba da wuce misali Allah ya baka lafiya ya baka hankali bebe da kai ma'aukaci ba inda Allah ya zama gafin da lafiyar ka amma sai bebe da kai ma'aukaci da tsari rayuwar ka wata san daɗin rayuwa ba ka ci cin kashi ka ta cin bola ka ta kwana a cikin kwata sai Allah ya arzu za ka daura ba ƙarfi da shi al'afirin da hankali ba mai da wani kyauta mai muhimmanci sama da wanda ba Allah ya ba ka musulunci da imani da ya ba ka hankali sai ya ɗora maka tafiyi don shi tafiyi ɗora wa bawa nauyi ba a yin sa sai da hankali idan kana da hankali ne Allah zai dora maka wani nauyi sai dai idan baka aikata kaza ba to zai maka azaba sai baka musulunci ya koya maka musulunci ya turo maka annabi da zai maka bayanin musulunci da annabawa suka tafi ya kayyade maka malamai maka da annaba da za su maka sharhin musulunci da bayani يجي لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يجي لك كفاية أنا لو لك أزلي لا أدري لو من الله أزلي به ساقو باو لأنك باو تحل أمة الله يجيب تفاتيتي ليتون أمة ذات منزومي كرقين وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد أرسلنا رسلا من قبلك رسلا من قبلك من أيقود من زنيه كابن كيا محمد لي أي يسوع مبشرين ومنذرين سنة بشارة سنة جرجني بشارة دواني بألا تسع ورحمة جرجني دواني بمندري ومنجي زي دولة أغلاوة ya ba ka abinci ya ba ka harshe ne harshe na baya ɗaya ta kai shi na fata ce ko in ce tsoka ce in ka sa mata abu dali in dai dandananta dandanan abin da wani sai ya tura sense memory ɗinka ya gaya memory ka zai ce wannan zaki ne ko zaki ne ko na ga shi amma a fi ne harshen ka in gishiri ne za ka gishiri ne in zafi ne zafi ne zafi ne in zafi ne zafi ne zafi ne in zafi ne zafi ne zafi ne in sanyi ne zafi ne sanyi ne da wannan harshen bayanai shi ne zai iya baka ya gaya wa ƙwaƙwalwarka cewa a yi wannan abu mai daɗi ne mai ɗanɗano ne inda ya gina mamala sai ya bar maka harshen ka kamar takarda duk abin da ka ɗora विज्ञान सुद्धा झाली आणि त्या डोळ्याची लावायची wallahi shi dai a kanka masa riga kawai a ce ga yadda ake amma makabu bai taɓa ganin adarsa ba makabu bai taɓa ganin jikinsa ba makabu bai taɓa ganin mota ba waya shi dai ita ba ce mai sai a ciki ba duk gini da za a yi mai kyau a gani ka sha'awa da zai gani duk wani yadda za a yi mai da zai gani ba ai kana zuwa ka buɗe ido ka ga talabijin da za ka kalla kaga an yi kaza an yi kaza duk abin da zai faru a duniya a hasta a tsira ban da buga yana kallon kuna gani shi ba ya gani me yawa Allah a kasar na gida ma yau shi yanzu kai za ka iya biyan Allah ne dabar ido ga harshe na gaya maka harshe ka kawai ka yi magana da shi ka ci da shi ka sha da shi ka yi kaza da shi da harshen da wani da harshen sa Allah ba shi da shi zai ci abinci a rayuwar sa gaba daya wannan tsaya harshen gaba daya saboda shi da magana yake samu kawai da wannan magana da ita zai tsara su duk abin da ya samu a duniya ya taimake wasu da wannan tsaya harshen gaba daya ka taɓa yi shi wannan ne ma ta mishi ga kuɗi ga shi ya ji maka karamin kara babban kara ya ji maka na kusa ya ji maka na nesa ka ji Qur'ani ka ji kaza ka ji kaza ka ji kaza duk wani abu ma ka ji amma wani Allah ya ga kunnuwan da fatin wani ire kunna sai ya dina ka amma Allah ya bashi baya ji duk abin da za a fara kunnuwa yana zuwa da shi ne da kallo shi wani kama shi a haka yake kuma duk duniya ba ta yi shi na bai da shi وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن كنا سيدام إرجع نعمة الله فتعفوا إياها فكي سبا يميني كيف سلمي يميني كيف كافر إياها دا الله يكداما دا كنا شفا صوت تبويس دا الله يكداما دا كنا شد جنجمي أقوم وشيش كما فقط يكسي تنبي الله yan ke sa kame da wani ba musulmi ba dan bai san kame da wani musulmi ya ba ka shari'a da ya ga dama da sai mai da kan su banza mara albarka yanzu akwai mutum daya idan ya zo ne yana zuwa da zuwa da za a fara cewa su wani sai a sa yi wa wani ya zo wallahi kawai ne an ne ya san ko yadda din da ya shigo saboda mutum banza ne da a cikin yi kasu dan ba dan kudin zuwa sa bai saboda ya lalace ya fito da ke ta hanya mai tsarki ta hanyar aure ya mai da kai mutum inda Allah ya ga damar sai fitar da kai a layin jagora ka tsara rayuwarka tana jaki a ta dora maka yana dukan ka ka mutu ka tafi a barka inda Allah ya dama zai ne ya fito a layin zarruka inda Allah ya dama da sai fito da kai a layin zarruka duk bayan Allah ne da ya ga dama da sun suyi mai da kai da ya ga dama da sun sai mai da kai da ya ga dama da sun ruwa mai da kai da ya ga dama da ya ga dama da ya ga dama da ya ga dama ya ba ka sha ya ba ka ci ya ba ka ruwa ka ta amfani da shi luar penyakit gigi ini apa yang luar ada yang datang dari luar. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون روح من تقول يشاء كوكونا توقع تشيك كسامة إجاء الله كوكونا توقع تشيك إجاء الله يباكم مثال لنبو ينفعنيش أفرأيتم النار التي تورون yaba kushuka abinci kushuka kubinne kuzona kuita kubi kujina ya daga ya girma zuwa wasu watanni kadan ku girbe ku sa abu ku aje ku je ku ci kusha amma ai kuma da haruzu abinda kuke noma ba ku ne ku kai Allah ne mu mai to duniya mata wani da su idan kuka ce za ku irga yake matsala mu fa za ku yi gire da yawa to mu dawo kan abin da kuke magana shi ne istighfari ubangiji ne ya maka wannan abu kuwa ba ka da wani uzuri da za ka ba shi illa ka duba kawai wallahi ba da muna aikata laifi muna aikata saƙo wannan wani idan za a nuna maka sabonsa sabo su ke bitare da zanen su shi dare unguwarsu gabaɗe ba za ta iya ɗaukar yi wanzu ne ba wallahi ba na kamar yadda suke fara inda za a kara su ne ba unguwarsu unguwa unguwa gaba ɗaya wani garin su ma zai ɗauka ba amma sai Allah ya koyi ba a gari kowa ya gyara tsakaninsa da Allah abin da ake bukata ubangijin da ya maka wannan bai ba ka kyautata masa me Allah yake bukata ka bi shi ka yi masa da'a ya ce a yi sallah ka yi sallah ya ce a yi azumi ɗauki azumi ya ce a ba da rabiranci zai ga wani ya ce a jihaji ke na a bi iyaye bi su taimaki da dege taimaki shi ka daina ƙarya daina sihiri jera jera kaza jera shi jera ba wani shi ne tajib da kai tsora wa bawa dauki bari bari bari do's and don'ts yi aikata aikata aikata shi ne kullum musulunci kar ka kada ka kare amma da biya da gara akwai wanda suke wa Allah budurci ya musu kawai amma su ba za su iya yi wa Allah sakayyar abin da ya ce su aikata ba za su ba sai su ne ki sa'o to ba ma sa'o ba ma da yau tuban nan ya ga da gida ne mutum ki zauna ya ware minti goma ashirin talatin arba'in awa ɗaya tsakanin magariba ki sha yi ko bayan asuba yi ko a tirakarsa a gidansa ya gama kwaramiyarsa ya zauna kawai yana astaghfirullah Astaghfirullah wallahi ya rabbi ma bari ya rabbi da kike cin nan wannan lokaci kullum kan nome ta kanta idan mai na ta ta ne ruke duba wa Allah ta dukula bayan ka baka sani ba ka tura wa tunkari wallahi sai Allah ya tambaye ka ka dukula bayan kariya ka ta shi ka ta ganin abin da Allah ya haramta maka ka yi sai Allah ya tambaye ka inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wannan abun da baki ne sai tambaye ka kansu wani bai je koyi na ba bai je gidan giya ba bai je gidan karuwa ba bai je kaza ba wallahi ba nan da yake a cikin wayar sa ta fito wanda yake zuwa gidan giya gidan karuwa abin da yake gani inda wa dan annabi yayi addu'a wa wannan al'umma maza wallahi shi Allah ya ci banda ba da ne suna farna suna abin da suka ga dama rayuwar ta ibadiyya kawai mu ce da ni komai halal ne kawai ba wanda zai ba magana kai abin da ga dama to ya yana cikin masifa mana da Allah ya rabu wannan al'umma ba sa ma iya tuba ولا مانع من كل جزار أي بيت صلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وصلى الله ولا بعيد قل أنا كما يعني ينا تاشي في صلاة الله وما تري قل في بار بريش من سؤال كذا ينا تجا شيء صل
kana lokacin da sirfari a matsalacinka
كان اللوكشي كسي فاري أتراكا كان ما في أول نتيجة بس لوكشي غالبا ما لم تهدي للذري هذا وانا ويا على الحلي أبات أوازي أو ما لك يا لم سنبقوا كاد مقام من اللوكشي من سلوكشي ويالده كلا تجمعي جدا والله العظيم ما تسبت بكار شدونا وتما تاتيكي ما لم كنا تمنى والدي ويوانكا ويواليا ويجارة جيكي ومدى ويجارة كي ميشة تسي ناجينا تسي والله بنا كاريبا ميزا تسيكو ويكاريبا بانتا ميجي لاي دا ويس كيكي كالو جينا بودي ويه بوتو ما تكالو هيا دا ما ويه تيبي نو ويه يتشي كانا كلم ما تاكدو تنا روا يزدنا اوايا كانا نزدنا وادا نقول يا ابي كينا نزدنا وادا لا نوتو مشينا والله بنا in ke jumma ji ne to gani akwai masu kadawa idan bayan su ke so da gani akwai masu in masu yan ba ta ne mara samu jinji ba a fuska ba a nan waya ale ne ni man ni ba da ba fuska ba ba ci man ko da mu dinna shi ga tashi
na'am
wallahi mata a shi ne masu ba akwai abin da hasken ba kai da biyar da kai ba wallahi shi ga ne kuma ka gani kuma sai Allah ya ga me da ka gani Assalamu alaikum. Kana buƙatar shi mai diwa da rima. In dai wannan abu Allah ya haramta a gare shi. Allah ya haramta a gare shi. Kar ka kuskura ka bari mutuwa ta rike ka kana da kayan da ke abarka. Wallahi shi ya fada duk wanda zai bar tsirin jayi la rasa dan mutan shi. Kutan ta saban Allah da kake da kuma aiki ibada da kake ka kuma. Kali to ido kaga a yini menene ke ne neman zai. Ko ka fatan ta abu ta kai na sabon Allah. Da Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada shi hadisi zai ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala annabi ne ya fada ya ku mutane ba ka ci bakaci hujumai zuwa ga Allah ku nemi gafara shi yace fa inni atubu fil yawmi 100 marra shi ba da ni ke magana da sai yace ni ina tuba a rana daya su dare idan ba san Allah zai zama kishi fari a madan shi daya dan zama ne bayan asuba ko bayan kaza ko bayan kaza yayi guda da ni da ke guda da kuma ta ni yare istighfari sai da jira da kada ne ke samun arziki in baka sani ba istighfari da shine bawa ke samun kusanci da Allah Allah yana son mai tuba gare shi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara mutane a dabbu shekara 950 ne yana musu wazi yana jabbun nansu yabi su gida su kare gashi yabi su kasuwa su kare gashi yabi gida bawa Allah da bulo gida yaje a sirrance in ya samu taron mutane yaje ki tsoron Allah ku biya ta su ga kare gashi inna arsalna nuhan إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله سنة وليه يا مسلم وموتى وأنا واتقوه وأطيعوه وأطيعوه كنت تقول نفسك بما تبيه أما إلى سكي كسبيش إن يكراك يبطل هذه السنة جبنا to shi kun ji dole ya dabawo yace wa na wa inni kullama da'atuhu li tafkira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wa tashaw fi yabahu wa adhallu wa takbaru istighfara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra فقلت استغفروا ربكم
إنه كان غفارا. لا جراس أبوي في جسدي لا جراس أبيني لا تجدوكي ناي بيان السنكي إنه هو بجرس وزقنا نجي توقني فقافر الله لك أقلي نسكي أصول تزوبر لنا نسكي سنير الله يأتي مصدري زي زي مصاوة جمع الله الله يأتي مصاوة لا يشتكي سنكي زبر أستي كل غير شيني ما لم يكفي شيئا قلت ما يأتي كباري أشي مصدري يأتي فقط سنكي لا يكون أنا دمه تو أي شيء كتي وقل ستتروا ربكم مين كيه تبس كوني مدابر وقل yine de fakat kendisi suyunca kampanya için bari yusili salaha aleykum ve devara yavan için bari bu Allah de sokamı kudama ama ruha dene sana ruha bu asina ama bir şey değil kampanya ruha bak düdüğünü ya da muslimi de kapıyı kuvaya ya da ruha sana yana kampanya kadem bahçe kadem kadem terayyüme tamam İstikbari Zeyda Allah ve huzur kendisi ki ve yüzükü bi amvali ve manin İslam'ın yaya ne parayı bi amvali ve manin İstikbari diye bak bu ne kiması çok bir zoma Allah şey almak ve yüzeallakum cennacin ve istikbari rapsan o bu naması çok bir zoma Allah şey almak kusamma litta alla na ruwa halal wina fani shi kunuma da gobe ku su sha wa ja'ala kum athara amma san ku shi dus ka ku sabu a wajen saba sun ki su tuba ma la kum la tarjuna lillahi wa qara ibn ibn ke ce wa duk al ummatin ka karanta ta ni duk al'umma da daga Allah ya halaka da ita ya kifar da ita ko ya nuna da ita ko ya kona ta ko ya mata zawa ba ta shi fara ne a cikin goma kake da wani nesa da Allah ba ta duba barnar da yake a cikin wannan abu ka duba tafi ka duba abu kusa da Allah ko kai na da mai a gidanka kanani ya da kan mata budurwa kun wallahi ba da korar yi ga gashi da gashi ko da ko ta shi ta ba shi ne shi da da ya kora haka shi haji ali ne da shi shi ma da ba kan zai fita wani ne da shi ne ke ga mu ce ba da yarda shi zo mutum ga fa mi tefa Yarın sen bana canını verin. Shirka, mai shirka, zunubi, laifi, babban zunubi a duniya shirka, haɗa Allah da wani wajen bauta, ka bauta wa Allah, ka bauta wa ran Allah, roƙa, duk wanda ya daga hannu ya roƙi wani ba Allah ba abinda Allah kaɗai ke yin sa ya shirka, kuma duk wanda yake iya cika da yake ƙudurin cewa wani ne ya isa ya ba shi ko sarauta ko mulki ko lafiya ko arziki ko dukiya ko duk abin da ka sani mana. Mutum yana tunanin cewa wani ne yake masa in bai nemi sun rubuce ba zai samu ba mushriki ne na shirka da Allah jabin jabin ne mutane musulmi yana zuwa sallah kuna sallah ta kun gaba da shi in ya tashi fita ta duniya sai ya zama shirki yanzu jiya kai mana tambaya a karatu cewa wai ya rike ce wai budurwa yake nema ba idan shirkar da bai ba ba idan tsarin da bai ba ya yi gudunar da ya kashi dabba ya kunne ke da rai duk wani samu da kara da ransu yana kurkiyar kurkiyar ya sace a nan ne ba shi wallahi ma jinkiya ta ga jinkiya ku kaga rago wallahi kin ce tona rami rago da rai saboda matsafa a ƙasar nan su da a ga mutane mushrikai sai mu ce ɗauki rago ya kunne shi ya zai zafi zai kashe shi kawai sai dai a gano magawa ko a kuma ba ke shekar ne ya ce ciro shi ka gasa shi ka ce duk da ake nufi mana duk wanda ya sa shi a gaba to zai iya halakar da shi mana in ya sa gaba sai ya fi ƙarfin kowa yadda ibn na rakon na ya kashe shi to in dai ɗan adam ne ya tsaya maka a gaba za ka buge shi abin da ake gaya mashi nan tsafin da ake a ƙasar nan malam matan aure tsafi ‘yan mata tsafi masu gida tsafi ‘yan kasuwa tsafi ‘yan siyasa tsafi ‘yan makaranta tsafi wani yaro da ya fiya kwallo a jami'a ke yana ce yana samun yana ce bincin yake ya ce wallahi ba a shi'a kwallo ba sa su don mai tsoron wani ne a gaba da su da jesu ke cikin suka fita ba su kai wa kuka ya kuni yaro ma ya ce da ya shigo a ji wani duk bala'in ciwon kai yake kama shi yana fita sai ya wanke ya ce ba ya iya sauraron lancin in ana lancin kamar wani kararrawa ake buka masa a cikin kan to wasu ya ji lancin ba zai matsa yin jariri ya ce idan ya zo jarabawa yana karanta abu sai hawaye ya ci zubo masa wani farkwaro kuma bai zai iya masa ba sai ga yaro ya fadi me ya faru ba ta lafiya a lafiya su tsalo in ya fito wajen zai je wajen su zai wasan su yi kome amma karatu na gagara amma ba karka manta wanda zai masa wannan abu suna tsalla a masa lafiya jari ba da mutane sun kasa ba ne cewa ba shirka tana rubu guda a jini sun kasa mai ta haka ko suna tsare da ganganci suke akwai kintin da aka kawo ne sihiri wanda zubi ɗaya ne nake gaya muku wanda al'ummar da suna buƙata ta duba duk wanda ya sai yana aka fi irin wannan duba da zo da yaron budurwa ce yake nema ba abin da bai ba ya yi bintan bintan ya yi baka da baka dai ya yi kaza daga bayan Allah ya tarbe shi kuma ya yi wani ya fi shi ya tsaure ta ya ce babban abin da yake damu su jiya ne jiya ce da nan ya ce babban abin da yake damu su ba kuɗin da bai fice ba shi da bai ba kuma ya yi ta muku ce ba wani kila wani mushrikin ne ya bi da zaman shi da ya yi ko kuma haɗe da mai tauhidi ya daga ta sama ya bugata wai yanzu ya zai yanzu ya dawo hanyar jin sun yana so ya tuba to ai Allah ya ce mai kishi ma ya ci mu zai tuba ya gane cewa a shekari ya ce duk wani abin da za ka nema ka nema wajen Allah idan sa an da matsalin da haka ne mai faɗa ka hutar da kanka wallahi Allah ne mai bayarwa na rinsa ne Allah ba wani zai baka ba Allah ba kuma duk abin da kake ka samu wallahi ka kawai ba ka yadda ka ga Allah na gode kai ka bani kuma za ka nema ba ya samu samu wani tun da akin ka ba da kake zuwa kasuwa ne mun nema kuɗi ai yanzu bai kudin ba to Allah bai mutu ba kai kuma kana nan ga shi yanzu da ka samu haka zuwa abin da ka rasa ko mulki ko sarauta Allah ne yake hanawa wannan boka ne ga zuwa mutane ne a cikin kuma ba su da albarka su sa ka rinda su sa ka rinda su rinda gaba shari'a yarinya mu zuwa wai yanzu wai ba za ta aure ba wai an mata wace a kai gidan boka kwanan da aka mun kike wai wallahi ba da mana dole ne ku sa ido akan tauhidi a gidan ku da yaran ku wallahi wani yarinya ce wai yarinya wai ba ta aure ba har yanzu ba samu ba ba wai ta dunya wai kaza kaza an samu labari akwai wani malami ka duk wannan wulancin wai ce wai malami malami ko malami ko wai malami akwai wani bani aiki bu ba da bai aiki ka za a aiki bu ba za a bani ki bu boka ne kuskure ne zalimci ne boka a rika ce mai malami in ba ka kuma da babban zani da kanta ruwan ta dauki ya rika ta kai ta tana zuwa bokai ya ce a jira ni shigo ce gaban kuwata a gaban dan kuwata dan kuwata ne mana ce mana a yi wa ne ana tsari a kasana ya ce iyayen mu mata kuma idan su ya rufe sai su ka tashi ne ma abu ba abin da ba sa yi yayin da ta zo aka ce me yake cewa cewa ya kwari meri ta shaba wani mai ba ya dauki rubutu ka zo na cikin boka mana rubutu na alqur'ani a gaban ce rubuta a cikin azkare shi aya qur'ani da rubuta a gaban shi da fanta kuma ki sa dai ita yace kuma bayan sa ci ta da kuma ta ga ya kuma kuma uwar ta sake dawo da ita wallahi idan ana baka labarin barnar da mutane suke yi da shi imani hankali ka bai zauna ba to wannan ba shi ne da kai kawai da bai a ga irin masu wannan ba mamaki imani ne a gwasu yes to ai ma da mutane ba su samu ba su kawai to wanda ya rike yamma ya ce tarbi ya ga za ya ce kawai shi malami ne malami ne kawai ba a lura da asiyar da mu'amalarsa ko kai nawa ne limamai a cikin gwani ko kai nawa ne saboda mutane ba su samu da sallar su ba ba su damu da aƙidarsu ba ba su damu da waye yake jagorar su me aƙidarsu ne imanin shi ba ko ba isa ne faɗa da su ba dan ana ganin su suke da rububiyya da rububiyya in shagon mutum zai buɗe sai ya ne ya bi bokaye ya shirka a ji a tabbata mu dai akwai mutumin da a kajirin ya fadar ruwan asirin sa malam bilatacin mota na yara suna bari a cikin unguwa yana da katin kango irin baldin da yanzu suka buga wanda sai ta tsallaka ta bada kango sai wani yaro ya gum ta tsallaka zai da kango yana tuwa sai ya ga wani mutum tsarara da gitar sai kuwa uwarsa yana ta zaga ya wuta waye ne alhaji ne da haka suke tara kudin ba ba su yadda Allah ne mai bayarwa ba ba su yadda ba sun fi bokaye sun fi tauki wani ya zo ya ce mana ke maka mun da addu'a ta ce insha Allah za a yi ma ka za ka za ka za ka ce bukata ta ce insha Allah za a yi ma kai ma ka je kai ta yi za a yi maka su ma da shi ke nan ba wani abu ya ce kamar ya shi ke nan ne ta ce a ke maka maka da addu'a ko ta ce za a yi maka addu'a ba addu'a ke yi kuma komi ma ba wani yanka ba wani ne da fa abubuwa haka mana da ke kai ka san wa kake tambaya wa kake maka tura nan kuwa kalle ne da kyau ki kalle ne ba ni za ku ga wani ne wala abu ni shi ba ai mana ka ya wani saboda mu sa ba ka ji sai ci da dan bunne wala abu haka da ai yanka da da wai wai so bi ga su ba sai yanda mutum ya ce in ya ce kai masa addu'a in dai baka ce a kawo kaza za a yanka kaza za a yanka da za a yanka za a yi da ba wallahi malam ashe wadannan mutanen da suke da awar addini da bukar kinga akwai wanda zai ce a kawo rako ta ce amma addu'a kana ne maka zai ce a kawo rako kaza malam ka sani da yanzu yanka rako da zai yanka shi yadda Allah ya ce a yanka ba saboda aljami ne zai ce a yanka ta iya iya iya karawa akwai wanda tsaye da rako za a aiki dukansa da gora sai ya mutu a haka za a shi ne saboda haka aljani ya ce aljani ya ce ba ya so jini ɗaya ya ga da rawa za ka yana yi jini ɗaya ba zai gaba da aka ɗaure ta rawa za a yi ta kwara masu iya ce sai ya mutu malam laifin mutane ko ko ka san yanzu har ta kai ga mata aure yanzu ana jin su gina suna tsaye da gidan kaila ana saki da shi gina kaila fatika ta fi shi sa na sha faɗa na me da ta karatu duk mutumin da bai sa ido akan iyalinsa ba ya lura da shi yana fitar da ba a za su sha ba a shiga ginin sai da wace ta ɗauka ta baya ba na maka maganar wato zuwa a buɗe mamata a makabarta a ɗauko private part na mutane a shirya ko a yi amfani da shi da za su me yasa mutane sun yi sun ci tauhidi ba wa tauhidi sai karatu قالوا هنا أنت جاءك يا مسلمين مسلمين قال يا مسلمين مسلمين وجاء وصابر لي جنوزة مسلمين جماعة دوانا مقنقر ديني كم ودي كفوجة دوانا خلقة صعبة صعبة والنبو لك أنا بي عشرون أي فالله ما لأخوانا أن الله دول يصيب على ديني يجيب وزقومي كيف أمان أن هذا يعني والله ما لأخوانا عمل عشرين ما تعطيني ما تعطيني ما تعطيني الله تبارك وتعالى يا حرم الخير يا ابو محرم الشركة يا لنا نيما ماتا ونسي أول ما أبدا في مالك جسم من يسي مالي لتوبة إذا وقع الله نيما ماتا نيما ماتا مالا فهو وطرنا لي أئياتنا من الشركة يلا تدي تداوفا تسينا سامو ما شدنا تسينا تسينا الله مالا كتيني كيني shawara mijina yana neman mata wata tace na kama shi wata tace na ji yana kira wata tace na ji ta yi ko masa tana godiya jinan da yake da tarayyar ka da kai da yake shiri da wa a text message da yake wawa ne bai goge ba kuma ya bawa karfi sa masa kaki wallahi kwanan nan wata mata take ce mu wallahi ba da kunya da ake a gidan nan manyan ƴaƴan su da suka mu goye ko su ce mama inda abin da baba mu yake la kali ko kai amma ta kali ko kai amma ta kuma su yi tiki fa shi ta ci kuma sa addu'a ƴaƴan su su bada mai dama bagaganu da mata kuma me ka san mallam sai ba wata waya ce yake samu caci dala duban kuma ya tabba ta bi dala duban da ta yawanci manyan mutane ba su iya sarrafa waya ba daga yaron zama shi ko ka ba shi mai tiyar shi ga duba wani kafi yake ya ba wallahi mana ha haka ne mana to za ka ba shi mata lalace ki ce ke gyara ni yaro in ne ko yara su da ku ban so babba da ke mu hada shi ko shi amma yana da mama ta tace to wannan dai da cikin bakin cikin da nake mama da shi ga uwa ku kenan wata ta kama mijinta ya ce yana lalata saboda wulana cewa yana lalata kuma ya sa kai masa biji wanda lalata tuki da ya aka ɗauka kuma da wayar su aka ɗauka kuma abun mamaki ustaz bai goge ba yaya aka yi aka yi ka san mata su kuma ba su da amana a kan waya ƙalla da mijin da matar sa ba ta dubo da sa ƙalla sai dai in dai kai da jerin wannan da kai a jibin da bai da shi da ta wata da dole ka ka za mu da wani kayan zafin da baki ta ga haka kan saka nake ya haka da na ji ana mai gina ne ce ina jin ki ina jin ki sai su kuma ha shi gaba taki za ka zo wurin ta kai ba ko ka ba ka fito za ka zo ba ba wai kana mai complete ba ina ce complete shi yake ganin kuka ce ko to akwai mata da take aiya wallahi ma nan kana bacci za ka danna nan sai ya zo daidai gurin sai ta dauki hannunka tana maka wasa kamar wasa suke ce kullu wa kana bacci za ta dauki ya tsaka da danna a wurin kuma ya ce kudi idan ta zo sai ta shiga ta shiga akwai inda ake sa tambari guda biyu ai ko na maka wace wani shi kenan wani ya sa wani cikin da kuma ba fa fa fa fa fa yana ji ta san me ta masa yana kwanci haka ke zuba bayan ta tana kwanci ma ta ne ki ci na ka ga ba kada ka fada sa haka wai shi wai ya koyi ba waya yana daddana yau da gobe sai da tahajjud shi na gobe da ka shi a wajen sa ba a huda wayar sa kuma wallahi ba abin da musani ba mala kai yanzu abin da suke suna iya daukan lambar ka su zira a WhatsApp din su duk suna kwanta ka turo ka ce yazo su ko da ku sai wallahi wannan da nake ga ku malam ba wai wani ya ga matan suke ga mu masu da san mu suna tambaye mu ko mai suna ga mana
na'am
kai zo kame da haka wata da ke sai da ka kai tiya a cikin waya ta kai abu da ce waya ta lalace ta ba mai gidanta ya dauka ga gidan ta manta wato shi in za ka saba wa Allah ka rike tunanin consequences din da za su biyo baya ta manta yadda ya kai mata gyara iskoma miki ya kai waya gyara wani kone mata shi da ya je waya ta dawo sai ala sai kullu kullu wato sai ta kullu kullu kullu sabo yana ji ma sai kai mun sai ka ce wani har da shi ke haka sai mu ne yana dubawa ai abin da ya gani ma sai bai kusa su ma sai da cacin da take da malamar ba wani ya turo mata kansa tsirara ya ce ke wato ki matar aure ta ɗauka sai kwalliya ta tura mata ya ce mata ina mutumin ta ce banza ya yi barci mijinta ne ka ce wai banza suke gaya wanda kawalinta du ya gani ya rasa inda zai yi duka waɗannan abubuwan malam mutane suna yaudara kansu su cuci abokanan zamansu su cutar da addininsu su kasa gane rayuwa Allah yakan iya tona masa asiri kafin ka je gabas me ya zama lafiya kullum ya na halin duk abin da ka san Allah baya so ka nemi taimakon Allah ka nemi ture-turen motuna da mutane su a waya mutum ya buɗe tsanancin sai tura wa matarsa ko yarinya wani yanzu lalace wannan al'umma ba da wannan abin yana damuna ba gaskiya lalacewa wai yanzu wai mutum wai zai zo yana neman yarinya wai sai ya tsara ya tura mata wai ita ma da wai soyayya wai ita ma ta turo masa shi ma ya tura mata abin da tsaro ba mata san zama da shi ke kira tsirai ki karka duka da riga ko da wato a da ki dir tsara sa saboda yana neman mata ita ma ta yi tsara da ta turo to ma saurayi ma suna yi ya yi tafiya baya na sai ce ta turo masa tsirai ce faɗan ta ci tura masa wai ta lalace ya ce mai gyara bayan awa ku ka dawo da shi an buɗe waya an kai komai asirin ya ce mata ku yanzu a junan su mana a gidan yini duk hoton da ka tura na banza ko da sarai shi a gidan yini abokiyar da zaka karɓo ya ka san me suna haɗuwa sai wannan ta buɗe bluetooth wannan ta buɗe suna hira na ta jefa da wannan harkar mamin duk hotunan sai ya shiga ciki kaga idan baka ji tsoron sa ba Allah ba to sai ka ci wata tsoron ka ka wulakanta dan wani musulmi lakcan nan ta ko nasiha nan ta gaba ɗaya tana yawo ne a kan istighfar me zai maka cin wani wannan tuba tuba ne zuwa ga Allah ku nemi afuwar Allah a cikin mu'amalolin ku duk wanda yake istighfar kana kyautata masa kyakkyawan cika duk wanda ya bari shi sai ya haramta masa istighfar da tuba ne zuwa ga Allah wato wallahi ba zama na sa ba ce gare shi ka saba wa kanka a mota ne astaghfirullah za ka kwanta bacci ne kai kai bacci dauke ka haka kana tafiya ne wallahi ba wahala ibnu taymiya ce babu ibada da ta fi kowanne abu lada irin zikiri sannan ba wani biyu da sauki irin zikiri yanzu me a ciki tana cikin motar tana astaghfirullah astaghfirullah me a ciki ka zo za ka kwanta tana astaghfirullah astaghfirullah amma ba zai bar mu mai ba na bayan sallah ma ba ma yi da ka mutu bai zuwa ga Allah mu ne mu afuwar sa tabaraka wa ta'ala kuma muna neman Allah ya shi mana Allah ya sa mu cikin imani a nan mun dakata kamar yadda ne bayani da mun nasiha ce ta ziyara mu kawo mu zuwa ga Allah akwai dan fa Sheikh Abdullah Nadir Abdullah wanda muna tare da shi kuna ganin sa a kafafin yada labarai kuma biwajin ne a kasashen turai amerika ingila canada faransa australia duk sauran dai kasashe da allah ya bashi daman zuwa ni ban shi juma'a da dawa ina cikin matasa da muke da su na sha faɗa kullum idan na zo na kan gaya wa yaran matasa da suka yi boko ku yi amfani da bokon ku yi wa addinin allah aiki turawa wannan da muke gani suna buƙatar waye iya yaransu da zai isar da sabon Allah tabaraka ta'ala waye iya yaransu da zai isar da sabon Allah tabaraka ta'ala kuma saurare shi riba ce babba a ce yaro ɗalibin mu ya je yana karatu a turai ya tafi da orientation na addini yana da hawa a can da shi wannan boko ne zai biya ku abin da ya karanta chemistry waye amma bai hana shi hajji ƙur'ani bai hana shi bi malamai ilimi ba kuma ya amfani da damar da ya samu ya musulunci da mutane bila adadin to ba na so na ga yaro saurayi matashi da Allah ya bashi yara na turancin musulunci yana buƙatar jiwa ji gudun nan gashi suna son addini amma suna gaba da shi me yasa suke gaba da shi ba sai shi ba me yasa ba wanda zai isa musu safa kuna tsammanin Allah bai zai tambaye mu a kiyama ba ya rubuta da musulunci mun kai musu ba kamata ya mubi su har inda suke mu isa musu safa Allah bai kike bace wai mu idan kin haka na amma ba da haka ina kira da samarin mai dan boko ku shiga harkar addini ku shiga harkar da'awa ku yi karatu da zai rage ku da komai ba za ku yi karatun ku na zamanin ku kuma za ku zo ku yi wa Allah aiki sai ku rubuta samu jam'an bainal husnaini alheri guda biyu za mu iya cikin ma Sheikh Abdullah bin Abdullah ya zo ya kammale mana mintunan da suka saura insha Allah ina tambayi sai ai kuma babu sai mai salati sai mu tashi malam bismillah ana sa ka alkai yana mu da yin kuni nan kana da shi mai mai
kabashi wannan
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam
My method of delivery is in English. So I have to speak in English because all my life in the da'wah field has been in English language. Even though doctor is trying, I can learn how such a substantive level and I can deliver also to the larger audience here. My brothers that are seated here in this Masjid al-Mannar in Kano, in Abuja, the Federal Capital Territory of Nigeria, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant you goodness and to grant you ease and mercy. Indeed, the topic that doctor has spoken about is a very important topic. Forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala is something that every single one of us needs to move on in life. Without the forgiveness of Allah, we can never be happy. We can never achieve what we are supposed to be achieving in the short term we are spending in this dunya. Because Allah subhanahu wa ta'ala has created every single one of us for a certain reason. And every single one of us has a revolutionary period that whether you like it or not, you have to go. Whether you want it or not, you have to die. You have to return to Allah. The best thing for you to do is to understand that yes, you have been created by Allah and you have to serve Allah. And this is why Allah says in the Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. There is no reason you have been created but to worship Allah. Part of worshipping Allah is to seek the forgiveness of Allah. Allah says in the Quran in Surah Al-Nisa, وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. You should seek the forgiveness of Allah. Allah is the most merciful. You do so many things, whether you like it sometimes, whether you don't like it, whether it's a mistake, whether it's intentional, whatever it may be. When you do a bad thing, you feel it in your heart, right? When you do something bad, you feel it in your heart. That is a sign of iman. Because Allah says, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. So the option is left for you. Whether you become grateful to Allah, and when you become grateful to Allah, you are going to enjoy it because Allah says, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. أَوْ كَفُورًا, or you become a person who is displeased unto the face of Allah. And Allah says, anyone who actually goes against me, Allah says, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. So the forgiveness of Allah is very important. You seek istighfar, you make it every day, you wake up, you do it, you wake up for night prayer, tahajjud, whatever it may be, you do it. And when you do it, guess what? Your life will become better in a way that you wouldn't be the same person you were maybe 1 or 2 months ago. Because you have introduced Allah into your life. I want to give you an example today. At your workplace, for example, if you started at a low grade, and you are working, and then maybe the next office is your boss or your manager, someone who looks after you. When you work hard, you are going to be promoted, right? And then the person who is your boss will no longer be your boss. You are going to have another boss, right? And then you work hard again, you work hard again, you work hard, and then you're going to be promoted. Right? And then no matter how you do it, whether by magic or whether by being a good person, when magic I mean here is when you work over hard, so to speak. So I'm not referring to sihr in this manner. So nobody should say, Sheikh Abdullah says we should go and do magic to be promoted. I didn't say that. The magic here I'm meaning is when you do hard, maybe someone is at a capacity of 70%, Allah has given you the ability to do up to 90%. You are going to face a lot of people. You are going to face a lot of enemies. You are going to face a lot of problems. Do you know what is going to put the enemies in the right place? Your istighfar unto Allah. Your connection unto Allah. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. Allah is your wali, is your guardian. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ. Allah knows about your enemy, whoever they are. Wherever they are, Allah knows them. أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ. Anyone who is plotting against you, someone who wants to remove you, someone who wants to do anything, Allah looks at your intention in your heart. When He looks at the intention in your heart, through the intention, He decides what He wants to decide for you. In a good way or in a bad way, but it has to be your intention. Your intention is number one. And that is why if you look at all the books of hadith, starting with the first hadith you see is إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Every action are judged based on what? وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِنْ مَا نَوَى. Every human being has what he intends or what he is being intended for. فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Whoever makes an intention to please Allah and His Messenger, فَحِجْرَتُهُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Then the reward of that intention is with who? Allah and His Messenger. But فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا. Whoever does it for the dunya, يُسِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٌ يَنْجُوهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَى. Anyone who makes a sacrifice or a hijrah for something he wants in the dunya, then the reward of the hijrah is according to what he wants. Now I brought the verse of Wallahu a'lamu bi'a'dalikum. Allah knows about all your enemies. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. Allah is sufficient for you, and Allah is the one who will grant you success and victory. If you don't seek the forgiveness of Allah, how do you want to establish a relationship with Allah? To the extent that Allah will be a wali for you and will grant you success. If you don't seek the forgiveness of Allah, you can never establish a relationship with Allah. Because the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, we know he is afdalul khalqi akramur rusul. The best to be created, the highest of all the messengers. Right? Is there anyone above him? He is the top of the list. He says, إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُلِّ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةٍ. In another narration it says up to 100 times. This was the man that Allah subhanahu wa ta'ala says that we have sent someone, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. We have sent a messenger of Allah to you who has the best of character, but only for those who يَرْجُو اللَّهَ, they want to see Allah وَالْيَوْمَ الْآخِرَ, and they are hopeful to meet Allah on the last. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam used to make this istighfar. If you want to see Allah, if you want to meet Allah, then you have to make this istighfar. Because we are supposed to follow the footsteps of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. We are supposed to do everything as he has done. And this is why, alhamdulillah, with the help of good scholars, we have been able to differentiate what is sunnah and what is bid'ah. So you are supposed to follow the Messenger a step after the other. If the Messenger sallallahu alayhi wa sallam slept this way, try and learn to sleep this way. If he actually ate his food in this manner, try and eat in that manner. If he wore his clothes in this manner, try and wear your clothes in this manner. If he spoke to his wife in such a manner, try and speak to your wife in such a manner. Whatever he did in his life, it is being documented and narrated. Why are we far from the Messenger? Today, even when we want to put our shoes, we don't put it the right way. Shoes! And you call yourself Muslim? And you want Allah to have mercy on you when you are far from the Messenger of Allah, the man that Allah has sent unto you to guide you about the instructions of Allah. And Allah says, I'm not going to punish any one of you until I have sent you a messenger. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. No one is going to be punished until we send a messenger. A messenger has come to us. We did not see him, but we believe in him, and we believe in the books of Allah subhanahu wa ta'ala with the top priority of the Quran. We are really behind. There is a lot of gap that we need to fill. Where we are currently as a Ummah, we are not performing. We are far against negative. We are not performing. Because if the messenger was to be in us today, he would have been disappointed how we are living our lives. He will be very disappointed. Oh, these are the people that I am happy to see. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam said to the companion that I am happy to meet my brothers. And the companion said, well, Messenger of Allah, aren't we your brothers? He said, no, you guys are my companions. My brothers are those that have never seen me and they have believed in everything I have said. You want to be a brother to the Messenger of Allah, right? Okay, I don't think they want to. You have to follow him. Wallahi. Follow him. Read about his life. Read about his biography. I delivered a Ramadan series this year. It's known as the best of the best. Look for it on YouTube. It speaks about the life of the messenger. Know what happened. Know how he even started in Mecca. What even happened. What did you know him? You are underperforming as an ummah. We need to do much, much, much, much than we are doing. That is only when we are going to have the greatness and the togetherness. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. You are the best of every nation that Allah has removed from people. تَعْمُرُونَ بِالْمَعَرُوفِ. Your duty is to instruct on good, enjoy good, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. And you should stop that which is evil, وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. And to believe in Allah. And to believe in Allah. My brother, if you see someone doing something negative today, you are thinking, should I stop him or should I not stop him? Allah has given you a duty. As long as you know it's a bad deed. As long as you know it's a bad deed, if you don't stop him, Allah is going to ask you about it. That you saw the other brother smoking the other day, you didn't stop him. Why? And then a person may say, well, I don't want him to actually insult me. Well, I don't want him to feel bad. There is no bad feeling like hurting the relationship you have with Allah. That is the worst feeling. So it is better you tell him, brother, stop smoking, so that tomorrow, when you go to the hereafter, Allah will say, you've seen him smoking, have you delivered your message? Yes, I have delivered my message. And then you attain paradise. قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرَّا. You should speak the truth no matter how bitter it may be. Because when you speak the truth, that is what is going to stand for you on the day of Qiyamah. Look at the Messenger of Allah when he was dying, he was saying, Farafiq al-A'la. What in that verse Allah subhanahu wa ta'ala has informed us. And part of it is was-siddiqeen, and the people that are truthful, people that are correct. And this is why Allah says, Ya ayyuha alladheena amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqeen. You need to be truthful. You love Allah, you have a relationship with Allah, maintain it, respect it, do the right way, believe in Allah, develop your relationship with Allah, do as best as you can in the dunya, but make sure no matter how you have lived or you want to live your life, Allah is always number one in the equation. Always number one. Allah should be number one, every other thing should be yours. Then you have a greater multitude of rewards. You want to go out, you think of Allah. You come back home, you think of Allah. Let Allah be the one in your heart. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنَّ الْقُلُوبِ. It is only by the remembrance of Allah that your heart is going to be comforted. You are going to be comforted by the remembrance of Allah. So when you don't remember Allah, how do you want to be a good Muslim? How do you want to enjoy life? How do you want to go to the hereafter? Allah subhanahu wa ta'ala makes mention in the Quran. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ. One day with Allah is like 1,000 years. So you wake up today, it's Monday, it's Tuesday, it's Wednesday, it's Thursday, oh it's Friday, I don't go to work, it's Friday, Sunday, weekend. With Allah, one day is similar to 1,000 years. Are you prepared for that? Are you prepared to meet Allah? When Allah will tell you, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
الله
أكبر. الله أكبر. اقرأ في كتابك يوم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. You yourself you are sufficient to judge yourself. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. Whoever has done good and has been truthful to Allah, guided by Allah, then he is guided. ومن ضل فإنما يضل عليها. Whoever is astray, certain is going to lose. Allah says, ولا تزر وازرة وزر أخرى. And Allah is not going to give me your sins. No, Allah is not going to give you my sins. Like Allah said. Allah is not going to carry my sins for you. Allah is not going to carry your sins for me. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألوا عما تعملون. Allah will never do that. He is going to ask you of what you did. Prepare where Allah subhanahu wa ta'ala will call you. You are going to have a discussion with Allah. And Allah will say, okay, read. Can you even read? Wallahi, I can't even imagine. May Allah forgive us. Imagine Allah, the Lord of the world, the one that created everything you see. You are going to have a chance to be with Allah. Are you not better off to create hardship for yourself in the dunya so that you may enjoy the hereafter? And there is no even hardship that we think that it's a hardship. Look at our brothers today in Gaza. Can you withstand the bombs children of 3 years are facing? Allah has favored you. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ. Allah has granted us favor. There are people that are in worse situations than we are. But at the same time, we're here. We're not happy. We're depressed. We have a problem. What problem do you have? When a child of 3 years, a building is falling on his head, his brain is smashed completely. And your problem is you don't have 15 naira to do that. What that? May Allah subhanahu wa ta'ala grant us goodness. I hope the reminder that we've had should motivate us. We are returning to Allah, whether we like it or not. Where is your grandfather? He's gone. Where is your great-grandfather? He's gone. Some of us, where is your father? He's gone. Where is your mother? She's gone. What makes you think you're not going to go? What makes you think that you are here forever? No one is here forever. Because Allah will ask, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ. Who is the king of this dunya today? And Allah will give himself an answer. لِلَّهِ. It is belonging to Allah. Why? The only one Al-Qahhar, the ever living. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us goodness. May He make us those Muslims that we really respect the words of Allah, the words of the Messenger, and want to live our life the same way, even not exact, but try. All Allah wants you is to try. Make an effort. Allah didn't say you have to be like the Messenger, or you have to be like Abu Bakr, or you have to be like Umar, or you have to be like Abu Sufyan. No. Allah says, try your best. Make an effort. Then I can tip your scale to go high, because I have seen the intention to do. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.
Na daga yanzu malam da Sheikh Nazir a last time enough time ba irin wannan biri na lokaci haka ba. Allah ya saka musu alkhairi baki da kafin na nika abin magana da shugaban taro baki da akwai tambaya guda daya da wani wani Allah ya tsare tura ne akan tambaya ce zuwa ga dakta ya Sheikh ya tambaya cewa ya magana da shi da malam Jafar Allah ya bai rahama Allah ya tabbata shahararsa cewar ya fara rubuta littafin tafsir na Hausa wanda ya sa wasu daga cikin dalibai suna ci gaba da aiki a lokacin da bibiyar wasu abubuwa haka ya ce to bayan malam Jamal ya shahada ya ta bibiya bai samu amsa akan wannan tafsir na malam ba to shine ce don Allah ya taimaka bai tambaya gare ka
gaskiya ne Sheikh Jafar rahimahullah ya fara rubuta ko ya sa rubuta masa fassara al-Qur'ani da Hausa kuma yadda ya fassara al-Qur'ani masu biyu masu biyu ba kuma tabbas an fara aikin ƙwarai da gaske kuma ana nan ana kan yi ba gama ba kun san shi tafsiri ko in ce fassara al-Qur'ani ba aiki ne wanda za a iya gama shehu ko gobe ba da wurin wurin haka amma da wannan ne sharmayin da gare mu gaba ɗaya insha Allah ta'ala wanda za a ci gaba da ambatawa so yana nan ana kuma tattara shi kuma ana ta aiki a kansa insha Allah anytime za a iya jin ya fito da ikon Allah tabaraka wa ta'ala akwai fatawoyin sama waɗanda yawan bayan da amsa a kawo wa da yawa suna suna nan a jirge ana nan ana ta kokari na za a ainihin wato ban sun shi rubuta kuma a ainihin wato ya da shi a duniya muna yi wa ɗan uwa alƙishin insha Allah mun na fata Allah ba mu nisan kwana da za mu fito wa waɗannan abubuwan gaba ɗaya da ikon Allah ta ala Allah haɗu
ina ji insha Allah ta'ala ya tambayar da ta iso nan kenan za ka zan bi da abun magana da shi shugaban taro daga nan insha Allah shugaban taro zai ci kiran wanda zai yi rufe mana taro da addu'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka su malam da alkhairi ya kara musu karfin gwiwa tafiyar da malam zai ta ibada Allah subhanahu wataala ya kai shi lafiya ya dawo mana da shi lafiya Allah ya kaddara haduwar da muka yi wancan shekarar malam da sake haduwa da shekara a can
kafin a rufe da zuwa a kuma wanda da ji labari wanda na cewa mai kwarai da gaske a matsayin mu na musulmi a wannan kasashen Najeriya
cewa wasu mutane sun fito suna yin zanga-zanga cewa a cirewa ne da wasu kujera da yake da ita a wannan ƙasa mai albarka ƙasar Najeriya, kuma wannan wanda ake cewa a ciran musulmi ne. Mutane ya kamata su gane cewa ku dina barin 'yan siyasa suna amfani da ku ta hanyar biyan bukatunsu na siyasa, kuma abin ya zo ya affecting ƙasarmu gaba ɗaya. Duk wanda Allah ya ba shi kujera yake kai, Allah ne ya ɗauke shi ya kai shi, kana so ko ba ka so. Abinda aka ce mu yi shi ne mai da'a, abinda aka ce mu yi musu fatan alkhairi, Allah ya riko da hannunsu ya taimake su. A yanzu a Najeriya mu musulmi muna ganin cewa da yawa daga cikin wasu kujeru da aka raba a tsakanin gwamnati, muna buƙatar mu samu musulmi da yawa a cikin wasu kujeru mana ba musulmi bane a ciki. Kowa ya sani ana ta suka, ana ta faɗa, ana ta faɗa, muna jin ciwon wannan abu. Kaza kaza na ce da wannan sai gaba musulmi bane ne, na ce da wannan gaba musulmi bane. To muna cikin wannan kafan kamfan, muna buƙatar koyaya mu samu namu ya kuma musulmi a kujerun nan, na manya-manyan kujeru na ƙasar nan, musamman yanzu kujera ta tsaro tsaron ƙasa gaba ɗaya. Sai Allah ya taimake ka zama ɗan uwanka ne musulmi, ɗan arewa mai sallah yake kan wannan kujera. Sai kuma ka zo aka baka kuɗi ko aka zura ka, aka ce ka yi zanga-zanga cewa a cire wannan, to sai shi kenan. Kuma sai gwamnati ta ɗauka ce a to shi kenan, ɗan uwansu ne ba sa so, sai aka cire ta aka wani gaburi ya kaje. Riba ta ci, to yanzu ka ce a cire wani, kuma ka ba su substitute ba. Akwai wani wanda ba shi da laifi, akwai wani wanda ba shi da tashi a gindinsa, akwai wani wanda ba shi da matsayin zunna. Muka karanta a dishi kullu bani adam khata'a, duk wani ɗan adam da ka sani mai kuskure ne. Wa khairul khata'ina tawwabun, mafi alkhairi a cikin wato masu yin kuskuren nan su ne waɗanda suke suna tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka ina kira ga ƴan uwa samari matasa a Najeriya, in har muka kuskura aka fara jawo mu ana ba mu wani abu da sunan siyasa a ɓoye, ku zo muna ihu a ƙasa cewa a cire wani a cire wani, to haka za mu yi ta ihu sai a ce dama ƴan ƙasan ne ba sa so gaba ɗaya sai a cire, kuma an cire aka kawo wanda ba ka so, ba ka da bakin magana, ba ƙaramin hankali ba ne. In dai ba mu yi zanga-zanga muka ce gwamnati ta ƙara mana kujerun da ta ba wa musulmi ba su ishe mu a ƙara mana ba, ina da akwai rashin hankali ƙwarai da gaske a ce mu zo mu yi mu yawo a titi mu daga lafita mu ce a cire wani kuma wani na musulmi ne. Dun lalacewa in ɗan uwanka ɗan uwanka ne, dole duk ruwansu duk matsalarsu sai wani ya amfana da shi musulmi. Daga ina jin tsoron kar a zo a yi ta amfani da mu ɗan abin da muka samu ɗin muke da shi mu zo mu yi karasa shi. Yanzu in ka zo aka cire wanda kake a cire shi, to ka san wa za a kawo. To idan aka ce aka kawo wanda zai maka illa, to kana da bakin da za ka yi magana ka ce a cire shi. Yanzu ku duba harkar tsaron nan, ƙaramin minista arewa, babban minista arewa, aka ba mu ƴan uwanmu wanda suke cikinmu, ma'ana mu je mu ci kanmu kenan mu san ya za mu yi, aka ba mu dama. In an ɗauki wani wannan gudu aka bayar mu yi magana, mu ce ya za a yi arewa tana ci da wuta ta lalace ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza, kuma ta ɗauki wani wanda wata ilimin mai baya son mu yana kaza yana kaza, to an ɗauka an ba wa wani musulmi a cikin mu, to kuma mun zo muna yawo muna ihu muna cewa a cire shi. Akwai hadari ƙwarai da gaske, samari ku ne za ku riƙe ƙasar nan nan gaba. Ya ku rinka tunani a kan duk abin da za a yi ƙasar, wallahi wani lokacin wata agendar ba ake daga gurin makiya za ta fito a zo a ba wa yaranmu kuɗi saboda su ne masu zaman banza, su zo su ihu a gari a ɗauka a yaka a tura a leta ingila ta raka da a ce waye wannan an tsaye haƙƙin ƴan ƙasa an bar wani da ba a son sa kana kana shi kenan aka zo aka cire shi idan aka cire shi da aka cire ne ba abin da zai rabu kai ne kai a tsara yanzu ma muna ganin ba su ishe mu kujerun nan a ƙara mana muna buƙatar a ƙara mana mu can mu ga mu tuni mu ga mu saboda muna da zaruri da buƙatu sun mana kana to wanda muke da su kan mun zo muna yawo muna cewa cire su kuskure ne wannan ba daidai ba ne kuma mai kokari mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya abu na biyu abin da yake trendi yanzu a ƙasar nan na ƙoƙarin da wani speaker ya yi na jihar Nejan na aurar da yara 'yan mata mutum 100 da ba su taimakon 500,000 da kuma gwamnan jihar ya ba da 100,000 su jari da kuma kudin sadaki da suka bayar a wurin da yara sai ga shi an samu suka daga ministan mata cewa ba ta yadda da wannan tsarin ba a dakatar da shi karfi to wannan ɗaya ne daga cikin misali da ya kamata mu dawo hayyacin mu ya yi bayani ba wa da hausa kowa ya ji yanayin jihar su da suke ciki an kakkashe musu mutane ɗan bindiga ɗan ta'adda barayi ɗan fashi sun kakkashe ni yara duk sun zama marayu sun girma sun balaga ba su da kudin aure an zo an nema a auren da su ba ku dangalo ba ku dangalo ba ba ku dangalo asali wata ce ta zo za ta auren da ƴarta aka ba ta taimakon suka kwace kudin suka kashe ubanta ta zo tana neman taimakon a taimaka mata bayan da za ta yi ta auren da ƴarta ya bayar ba wa Allah ya sa kwamiti aka yi masa bincike aka gano ƴaƴan nan sun fi mutum 100 nawa duk ƴan mata ne balagabu sun kai mutane aure yake ga taimakon da zai bayar a matsayin sa na shugaban al'umma da suka jangwala masa ƙuri'a ya ce a waro masa mutum 100 ya ce a zo a yi sai ga wata wai ministan mata ita kuma ta zo ta ce ba ta yadda ba kuma mun zuba ido manyan mu na arewa da musulmanmu da sarakunanmu da ƴan siyasarmu mu zuba ido muna gani mutanen nan yaƙi ya ci su suna cikin talauci an zo za a rage zaman bandansu da zinace-zinacensu da yadda za su yi da ɓarnar da za su yi in aka ba su ba su yi auren nan ba kuma yanzu a hanani na zo na abun kunya ne gwamnatin Najeriya ta yadda da wannan abu abun kunya ne kuma wallahi sai tsafa kawai sai a ce muslims mu bari wannan abu ya faru ya kamata mu fito mu nuna rashin yardar mu kan wata mace guda ɗaya saboda ta kujera guda ɗaya da suke da cikin siyasa da wata za'a yi da suwan zuciya ba ta tura ba ta rashin bincike ba su waye kawai wata ka'ida ta turawa wai an musu tilas ha mutum ne zo yana neman taimako shi ne za ka ci an bai tilas su ba su zo suna neman a taimaka musu yanzu a ce laifi ne idan ƴan siyasa mu suka ɗauki taimako suka ba wa ƴan ƙasar su yanzu ya zama laifi a Najeriya muna kira da mai girman shugaban ƙasa ta duk wannan zamani kuma mataimakin shugaban ƙasa da duk manya-manyan sanatoci ku duk wannan zamani kar ku bar wani abu ya faru dan wannan shiga harkar addini ne kada wani mai mulki ya shiga harkar addini wato ita ba musulma ce mu kuma musulmi ne da haka don Allah kada a kawo mana fitina a ƙasa a bari a je a yi wannan al'amari kuma ba ta da haƙƙin da za ta hana wannan abu muna fatan a yi addu'a Allah ya ba da lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa kuma duk abin da zai kawo mana fitina muna roƙon Allah ya kautar da shi kuma muna kira ga gwamnatin ne da aure kan ku je ku yi aure a gaggayyaci mutane a je ma a yi auren nan kuma a ci gaba da taimako kuma ba so kaɗai ba duk jihohi mai dubu ribu na zakwato ni ne da aka kakkashe musu mutane ɗakin nan suka zama marayu ku ɗauko su kuma su aure ku taimaka musu babu wannan ji wannan saƙo ne daga spring council ku shari'a duk malamai an rubuta an aika musu takarda cewa gobe juma'a duk wanda zai hudu ba ya yi bayanin ba rantar ku da wani abu da ka ba ra'ayi na bane ba saƙo na bane duk musulmi da shugabannin musulmi na Najeriya mun yi ittifaqi akan wannan aure mun yarda da shi mun amince kuma hada shi hada mu aikata addinin mu ne a wannan tsaka maji da Allah ya ba shi yukan gyarawa kuma Allah ya sa su gane kuma duk abin da zai dawo ki kina ta sanan muna roƙon Allah ya sa kare ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولا عسيرا الا يسرده ولا ولدا الا اصلاده